only one. Cause when you go, I'm feeling low, cause we just begun. Cause I still got sand on my hands, can't wash it off me. Hell, we're laying in your bed, three nights in Venice, California. I promise I won't forget ya. I crash against all the walls you built. Now I can stay, but I remember how the ocean feels. Cause I still got sand on my hands, soaking the memories. Tell where I'm laying in your bed. Three nights in Venice, California. I promise I won't forget ya. Nice and bad. Da 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 da